Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. A ƴan kwanakin nan rahotanni daga jihar Borno na nuna ana kashe mutane ta hanyar yi musu yankan rago. Kusan sau biyu dai ana samun labaran kisan ƴan jari Bola a jihar a kwana-kwanan nan. Hassan Ibrahim shine wakilin kafar Daily Trust a Maiduguri, babban birnin jihar. Mun tattauna da shi kan halin da ake ciki a jihar.
Zahiri akwai wannan matsalar a jihar Borno. A cikin watan Mayu 22 ga wata, wasu waɗanda ake kyauta zaton ƴan wannan jari bolan ne, mutum 32 waɗanda ake zargin ƴan Boko Haram sun musu kisan gilla, wasu ka musu yankan rago a wani gari da ake ce Mishirin a cikin ƙaramar hukumar Kala Balge, wanda wannan abin ya jawo ya daga hankalin mutane. Wanda a lokacin an yi tunanin cewa da manoma ne, don an yi rahotannin farko an ce mutum 52, amma gwamnatin jihar Borno a wannan bayan kwanaki uku da faruwar abin suka ce mutum 32 ne, aka tabbatar da su ƴan jari Bola ne kuma ƴan Boko Haram sun kashe su.
Na'am.
Daga bisani kuma a ranar 6 ga watan Yuni wannan da muke ciki, akwai irin wannan hari da aka sake kaiwa su ƴan jari Bola wanda aka fi sani da Ajakuta a cikin garin wani gari da ake kiran shi Mukdala a ƙaramar hukumar Dikuwa, inda rahotanni suka tabbatar da cewa an kashe su ƴan jari Bola mutum 23, wasu kuma sun ji rauni kamar mutum 4 a cikin su, wanda su ma ƴan Boko Haram ne suka kashe su a cikin wannan ƙauye. Su waɗannan suna game da fushin ƴan Boko Haram ne da kuma ISWAP da ake abunan ɗinsu, da cewa suna yi musu leƙen asiri, suna ba wa jami'an tsaro wasu bayanai na sirri. To amma jami'an tsaro sun ƙareta wannan al'amari, wanda hakan ta jawo hukumomin soja da ke ƙaramar hukumar Dikuwa a wannan lokaci suka saka doka ta hana wannan tsince-tsince na ƙarfe da sauran jari Bola a ƙaramar hukumar gaba ɗaya, wanda a satin da abin ya faru ma hatta na hawa keke an hana, amma daga bisani suka ce za su bari saboda manoma, domin ruwan sama ya riga ya faɗi a waɗannan wurare. Wannan al'amari ya sa mutane cikin ɗimuwa, wanda har ya jawo ita kanta gwamnatin jihar Borno ta ba wa hukumomin tsaro na jihar a kan su bincike wannan matsala, domin tana so ta dawo ta maida hannun agogo baya, saboda akwai alamomi an samu zaman lafiya a wurare da dama, amma wannan abin ya zama kamar sababi na jawo daga hankalin mutane, saboda a sababin waɗannan su a da bincike ya tabbatar da cewa su waɗannan masu jari Bola suna zuwa wurare ne waɗanda suka zamanto mazauna gurin. Gingimin tashin hankalin wannan Boko Haram ɗin ya sa sun bar gidajensu, kuma gidajen a ƙona suke, so don haka suna shiga gidajen su ɗebo kayayyaki. To amma abin da ya fi ɗaga hankalin gwamnati bayan wannan, wanda ta sa su jami'an tsaro ƙarƙashin jagorancin shi kwamishinan ƴan sanda, wanda a ranar Asabar ta gabata ya yi taron manema labarai, ya ce sun yi zama da gwamnati ta ba da umarni cewa su bincika, saboda su waɗannan ƴan jari Bola wata matsala da kuma aka sake ganowa ita ce suna yin suna lalatar da kayan gwamnati, suna cire ƙarafa domin su je su sayar da su. Domin a cikin bayanai da shi kwamishinan ƴan sanda na jihar Borno CP Abdu Umar ya tabbatarwa da manema labarai a wannan taron manema labarai, ya tabbatarwa da duniya cewar sun kama wasu a cikin ƴan jari Bolan waɗanda suka ƙware wajen zuwa su zuba, bayan waɗancan sace-sace da suke da lalata abubuwa suna zuwa a cikin gari, wuraren da aka saka irin siminti ko kwalbati ko kuma irin abin da ake rufe cikin da slab na ajiyar siminti, sai su zuba wani chemicals cikin dare. Idan suka zuba kafin gari ya waye, sinadarin ya lalatar da simintin, sai su zo su zare karafan su je su auna su sayar da su. Wanda yanzu haka a cikin shirye-shirye da kuma umarni da gwamnati ta sa kwamishina su jami'o'in tsaro su yi a jihar Borno, shine su gano shin waɗannan abubuwa da ake zargi tabbas ne, in kuma sun tabbatar to su ba gwamnati shawara. To kuma binciken da Daily Trust ta gabatar, mun gano cewa yanzu haka wannan tsari na ƙoƙarin hana wannan jari Bola ɗin ya fara aiki daga ƙaramar hukumar Dikuwa, domin wannan abun ya firgita mutane, saboda Dikuwan tana kan hanya ne wacce yake muhimmiya, wacce ƴan kasuwa suke bi wajen fita daga Najeriya zuwa akwai, saboda akwai boda a tsakanin Najeriya da Chadi, wanda suke bi ta Dikuwa suna zuwa Gamborin Gala. Kampala. So a yanzu dai haka su jami'an tsaro suna kan bincike. To amma kuma wata sabuwa ta bulla domin akwai shi shugaban ma'an jari bolan ko kuma jilolin ɗan jari bola din wanda ya muka tuntube shi ya tabbatar mana da cewa ta waɗanda aka kashe Kala Balgi da kuma dukuwa wato mutum 55 wanda an tabbatar da kashe su a wanda ake cewa ɗan jari bola su sun ce ba halattattun mambobinsu bane, a'a illa dai kawai ƴan gudun hijira ne waɗanda aka mayar da su gidajensu kuma ba su da sana'o'in yi suke yin jari bola domin su ciyar da kansu, to su ne ta ritsa su. A halin yanzu dai wannan shine halin da ake ciki, ana kan bincike kuma da alamun cewa ko dai ba a hana jari bola a jihar Borno ba, to za a sa wasu matakai waɗanda sai mutum ya cika kafin, saboda abin yana su kawo babbar matsala a cikin jihar.
Na'am, ita gwamnatin jihar Borno me tace dangane da kisan da aka yi wa waɗannan 'yan jari bola?
A baya dai ikan shi gwamna shi ya jagoranci hukumomin gwamnati suka je suka jajantawa mutanen da aka kashe a Kala Balgi. Haka kuma gwamna ya sake kai ziyara dukuwa inda wayannan abubuwa ya ji ya jinjina. Kuma matakai da gwamnati ta ɗauka bayan abun nan shine ta ɗauka ta gano cewa shin da gaske wayannan 'yan jari bola ne, in kuma 'yan jari bola ne shin wannan aikin jari bolan shine yake haddasa wannan? In shine to gwamnati za tana shirin ɗaukan mataki. Imma ta hana har jari bola kwata-kwata, imma kuma ta kawo tsari da zai zamanto cewa dole sai mutum ya cika wannan ka'idojin kafin ya yi.
Me mutanen gari suke cewa dangane da wannan yunkuri na gwamnati na hana harkar jari bola ma baki ɗaya idan ta kama?
To akwai mabambantan ra'ayoyi dangane da batun jari bola a jihar Borno, saboda wasu bangarorin mutane suna ganin ya kamata a hana, wasu kuma suna ganin a'a. Wannan sana'a ce take ɗauke dubban ɗaruruwan mutane waɗanda ya zama harkar abincinsu. Kawai sai dai ya kamata gwamnati ta shiga a samar da wani tsari ya zamanto doka. Don haka mabambantan ra'ayoyi ne, masu kokawa akan abin da yake faruwa suna ganin cewa ya kamata a yi. Domin ko ita gwamnati ba abin da ya fi damunta bayan abin nan ɗin maganar kashe-kashen, saboda shi ne kamar akwai yiwuwar barazanar sace-sace ta ƙaru a cikin matasa, wanda kuma hakan na iya zamantowa barazana ga tsaron ƙasa da jihar.
Hassan Ibrahim kenan, wakilin kafar Daily Trust a Maiduguri, jihar Borno. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da kuma facebook.com/aminiatrust sai kuma ta twitter.com/aminiatrust ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio domin sauraro a duk lokacin da kuke so. Za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da NAS FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, sai kuma ta Badegi Radio kan mita 90.1 a Minna jihar Naija. To tunda akwai takaddama kan waɗanda ake zargin 'yan Boko Haram sun kashe, mun tuntuɓi shugaban ƙungiyar 'yan jari bola na jihar Borno domin sanin gaskiyar maganar.
Na'am, alhamdulillah, ni sunana Bakura Gambo Mala, na chairman na kwamiti na Ajakuta na Borno State, ni ne kuma mala na 'yan Ajakuta na Borno State. Alhamdulillah, abubuwa dai kwarfe-kwarfe da tudadi da dai yana da yawo gari a nan Maiduguri. Muna da mutane kashi da kashi, akwai bangare kamar ita harkar bola yau ya kasu kashi-kashi. Mu 'yan bola akwai yaranmu da members namu da suke da rajista da suna da number waya duk muna ɗauka. Wanda suke cikin kungiya na 'yan Ajakutanmu kenan, muna jiran shi da Ajakuta bola. Kuma akwai masu neman abinci haka a ƙauyuka da irin 'yan gari wanda ba su da sana'a kuma ba sa samun harkar noma, tunda yanzu noma nan baya yiwuwa, suna fita haka bola da bayan gari su dan tsunto dan karafunan su zo suna sayarwa.
Suwa ne ne aka ce 'yan ƙungiyar Boko Haram sun kashe?
Wa'annan Allah ya ji kansa da rahama, 'yan uwanmu ne 'yan Borno. To amma ba 'yan Ajakutanmu wanda 'yan bola da aka yi rajista ba ne. Matasa haka dai masu neman abinci wanda ba sana'a, hannunsu sana'a yana ɗan ƙaranci. suna dan fita neman dan taro da kafansu su samu dan abin da za su rufa kansu a tsiri su nemo yauka gafin karafuna da tsoron su aka zo suna siyarwa a members irin na yan adaku wanda suke da skeli za su auna su dan samu wani abu.
Na'am. To amma bayan wani faruwar wannan abin sai kuma aka gano cewa daga cikin mutanen kuwai an ce suna zuwa suna zubawa irin slab-slab na rufe kwalbata-kwalbata da aka yi magudanar ruwa suna zuba mishi wani sinadari da daddare kafin safe wannan siminti da sauran abubuwa sun narke sai su ɗauki ƙarafunan suna kuma lalata kayayyakin gwamnati. Kuna da wannan labarin?
To wannan shi duk abin da aka ce wai ne ta zuba shi da ba gaskiya ba cikakken wannan amma shi duk harkar da aka ce jama'a goma matasa suna ciki to duk abin da aka faɗa ba za ka yi saurin ƙaryatawa ko gaskata abin da aka faɗa ba. Zai iya faruwa kuma zai iya ba zai faru ba amma kamar mu wa'anda dai suke ɗauki harkar nan suka ɗauki harkar nan ita ce sana'arsu ita ce abin neman abinci dogaransu ba za su yi wannan abu ba. Sai dai an kawo kaya matattun kaya direba ne mai mota ne haka matattun kaya dai haka kwanukan gida ne ya lalace ya wannan yake yanzu zamani ya canza kwanuka yana tafiya robobi aka fi yawan amfani da shi duk wanda kwanan shi lamba yayi kaza ba a zuba abinci to aka daddanne shi za a kawo ƴan adakuta su auna. To akan irin wannan jita-jita da ake yi haka a gari da sauransu dai mu kanmu yanzu wannan kungiya tamu muna ta shirye-shirye da tsari yanda za mu fito da yanda lamarin zai a dinga tafiya daidai a kawar da wani shakku ko jita-jita a cikin gari.
Na'am.
Za a yi tsari mai kyau wanda duk wani ɗan adakuta da ke cikin gari da wanda ke ƙauyen da aka koma za a masa uniform za a bada numbansa bayan uniform nashi da komai.
To a wannan yunkuri da kuke ƙoƙarin yi gwamnati ta sani?
To shine yanzu haka muke ta ƙoƙarin mu samu goyon baya domin duk abin da za ka yi idan babu hukuma a ciki babu gwamnati a ciki abin ba zai yi tasiri ba. Shi kansa wanda za ka yi aiki a kansa ma ba zai ɗauki abin da muhimmanci ba kuma amma in akwai hukuma a ciki da gwamnati dole kowa zai tsorata zai bi doka.
Na'am.
Yanzu muna ƙoƙarin samun goyon bayan gwamnati da hukumomi yanda za a tafi da lamarin nan saboda wannan harka kamar mu nan Borno ba mu da wasu masana'antu manya amma wannan harka tana rufa mana asiri ga matasanmu da masu tasowar mu ba ɗaya muna samun ɗan abin da za a dinga yi na dogaro da kai masu zaman haka a gindin bishiya tunanin matashi zai koma wani abu daban. Yau matashi idan ba harkan yi ba ɗan taro da kabo da ke shiga hannunsa to tunanin shi zai dinga bashi wani abu daban komai zai iya aikatawa.
Haka ne to amma
haka muke neman mu wayar da kan jama'anmu da tarike wannan sana'a da hannu bibbiyu yana da rufin asiri za a samu abin da za a ci a sha tare da rufin asiri.
To a kawo yanzu akwai wuraren da aka dakatar da mutanenku daga yin wannan sana'a kun yi musu magana sun dakata ko kuma sun ci gaba da yi?
Na'am. Ai duk inda aka ce in gwamnati ta dakatar da abu babu wani wanda ya sama ya je wannan abu. In dai har gwamnati ta dakatar to an dakata kenan sai lokacin da aka bada izini a yi kafin za a koma yin kasuwa.
Bakura Gambo Mala kenan shugaban kungiyar ƴan jari Bola a Maiduguri. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da dan abokan aiki na Halima Jamrau da Hassan Ibrahim sai editan shirin Sagir Kano Sale Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.